الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin tare ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 26 ko da 7 26 ga watan 10 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى كافين درسينا يوم بالي في إدن تنبوي سنة إيه غباتا نعم wani misali dan latti da limami yake yi a cikin ruku'u lokacin da ya ji motsin wani zai shigo menene matsayin wannan jinkirtawa domin ya riski wannan raka'a wannan halak ne matukar jinkirtawar ba za ta tsananta akan jama'a an gane ko in har akwai tsanani akan jama'a tsawaitawar jinkirin zai tsawaita to wannan baya halatta saboda maslaha ta jama'a ita ake gabatarwa akan maslaha ta ɗaiɗaikun jama'a amma in dan jinkiri ne dan takaitacce wanda ba zai zamanto ba akwai tsanani akan jama'a to ba da yake yana iya dan jinkiri ya dan tsawaita ruku'u domin wannan da ya ji motsin sai ya riski wannan raka'a to amma kai da ka zo irin wannan gyaran murya duk ba naka bane gyaran murya in kai zaka shawwashe masu sallah bai dace ba duk abin da zaka yi wanda zaka dau hankalin masu sallah wannan baya halatta haram ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da wato shine bayyanar da karatun alqur'ani a cikin masallatai kamar yake cewa kada junanku ya bayyana ma juna karatun alqur'ani saboda kai ka daga murya kai kana yi wani yana yi ka dauki hankalinsa in kai kadai ne a kebance to ka dan daga muryar ka shi ma ka dan tsakaita wanda in so samu ne game da karatun alqur'ani boyewa ita tafi bayyanawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake fada yake cewa al-mujahiru bil qur'ani kal mujahiri bis sadaqa wal musirru bihi kal musirri bis sadaqa aw kama qala manzon Allah yace mai bayyanar da karatun al-qur'ani kamar mutumin da ke bayyanar da sadaka ce wanda yake sadaka a gaban jama'a kowa ya gani sai yace wal musirru bihi mai koye karatun al-qur'ani agun Allah kal musirri bis sadaqa kamar mutumin da yake koye sadaka ne ita kwa sadaka ta koye tafi lada akan sadaka ta bayyana kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul baqara in tubudu sadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ubangiji ta'ala yace in tubudu sadaqati, in har kun bayyanar da sadakokin da kuke nihini, Ubangiji ta'ala yace fani immahiya, madalla da wannan sadaka da kuka bayyana. An gane ku? Amma sharadi a samu kyakkyawar niyya, kuma ya zamanto hallo niyyarka da ka bayyana dan wani ya ganka yayi koyi da kai akan wannan aiki na alkhairi. Sai yace wa in tukhfuha, yace da za ku boye sadaka wa tu'tu hal fuqara'a, ku bayar da ita ga talakawa, Ubangiji ta'ala yace fa huwa khairul lakum, boye sadakar shine yafi muku alkhairi. To kaga wannan aya tana tabbatar da sadakar koyi tafi sadakar bayyana lada abun Allah. Kuma haka hadisi yana cikin sahihai, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanu mutane bakwai, ko kuma nau'i bakwai daga cikin mutane wanda Allah yayi alƙawarin shigar da su karkashin inuwar al'arshin sa a ranar da babu wata inuwa face inuwar sa, shine yinin alkiyama, yinin da ake kusanto da kwallon rana daidai da kawunan jama'a har sai ya kai tsakanin kawunan jama'a da kwallon rana. Maza Allah ya ce gwargwadon mil, idan aka ce mil shine dan karan da ake sanya kwalli, shine aka tambayi shi marwayacin, shi maza Allah ne yake nihi da almil, shin wai yana nihi masayin kwalli ko yana nihi mil wanda yake rata na tafiya, wanda shi mil daya a bangaren abin da ya shafi tafiya ai metr 1500 ne, domin shi ya fi kilo. To haka za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a a yinin alkiyama, kamar yadda wani dan uwa yake faɗa mun a hashashen Bature, tsakanin kwallon rana da doren ƙasa a yau tafiya ce ta kimanin kilometer miliyan 160 a iya hashashen Bature, tsakaninta da doren ƙasa tafiya ta kilometer miliyan 160 a yau. To a ranar kiyama za a kusanto ta daidai da kawunan jama'a, wani jibi ya kama masa idan sau, wani ya kama ya zo masa gwiwa, wani ya zo masa madaurin wando, wani kwa jibi sai ya masa lizani, ma'ana sai ya zo nan wajen kunnen shi. To duk mutumin da ya siffanta da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda bakwai, to Allah ya yi alkawarin shigar da shi karkashin inuwar a ranar kiyama. Shine manzo Allah yake faɗa, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminu aw kama qala. Manzo Allah yace da mutumin da yayi sadaka lokacin da zai bayar da sadakar, manzo Allah yace ya boye ta har hannunsa na hagun bai san abin da dama ta bada, manzo Allah yace shi ma yana karkashin wannan inuwa a ranar kiyama. Wannan kinaya ce cewa mutum ya dauka ya bada da hannunsa na dama, hagun bata san ba ma me mutum ya bada, ka sunna ma mutum, wanda kaga kasancewar boye sadaka ko kuma mu ce boye karatun alkur'ani, tunda shine tambayar, wannan yafi nisanta mutum game da riya, tunda babu wani wanda yake jin ka balantana ma zuciyarka ta raya maka burge wani, kuma baka dauki hankalin kowa baka dami kowa ba. To dan haka shi da akan menene yake wannan gyaran murya, yawa gyaran murya wannan bai dace ba, dan wannan gyaran muryar kana iya shagaltar da jama'a masallata, dan haka manzo Allah ya hana irin su halka wato ta ilimi da karantar da alkur'ani a ranar juma'a a masallacin juma'a, hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kuma wannan hallo yana ƙara tabbatar da wannan wa'azi da ake yi kafin zawwar limami shi ma bid'a ne a ranar juma'a, ka zo ka cika jama'a da wani wa'azi kuma alhali shi ma limami wa'azi ne zai musu, kuma ka hana mutane su yi wasu abubuwa na ibada, wasu suna nafilfili, wasu suna karatun alkur'ani, to ka zo ka dame su da wa'azi. dan haka wannan wa'azi da ake yi kafin zawar limami a ranar Juma'a shi ma bid'a ne, yana daga cikin bid'o'in sallar Juma'a, don haka bai dace ba. Kawai ka shigo in shi limami ya dan ji motsin tafiyar ka, ya dan jinkirta, to wannan in dai jinkirin ba zai tsananta akan jama'a to ya aikata halak, amma in har akwai tsanani akan jama'a zai jima, to wannan kuma bai dace ba. Na'am. Wai daura aure ne suka tafi, shi mai daura auren bai san ba sunan ita yarinyar da ya daura mata aure, har sai bayan ma an watse sannan aka faɗa masa. Bayan an kare, sai ga an kare komai. Rashin sani wannan ba matsala bane, in har an san ainihin ga wanda ake ni, an gane ko, saboda shi bayyanawa lafazin wannan yana taimakawa ne, amma asali abinda ake lura da shi wato shine abinda yake cikin zuciya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa innamal a'malu binniyat, akan wannan hadisi da sauransu malamai suka gina wato ka'ida ta al'umuru bi maqasidiha, lamurra ana lura game da wato manufarsu. Kamar yanzu misali, kai da ka tashi yanzu sallah ta magariba za ka yi, harshenka kawai sai ya yi kuskure, ma'ana sai ya yi lafazi game da sallar isha, amma a zuciyarka misali, tare da cewa yin lafazi da niyya bid'a ne, an gane ku, domin babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin lafazi da niyya ta wata ibada daga cikin ibadun da Allah ya shiranta mana, ko wani daga cikin sahabinsa ba a taɓa samu ba. To ma'ana harshenka sai ya kuskure ka yi lafazi da niyyar sallar isha, amma kai a zuciyarka niyyar ka sallah ta magariba. To anan abinda ake lura da shi, ake la'akari da shi, ake aiki a kansa, abinda yake cikin zuciyarka. To dan haka dai anan wannan baya nuna cewa aure ya ɓaci, mantawa da ba a ambata sunan ita yarinyar. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabun nikah, wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen aure kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha babi. Manzon Allah ya ce, duk matar da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta, manzon Allah ya ce, fa nikahuha babi, wannan aure na ta ɓatacce ne, an gane ko, ɓataccen aure ne. In ba a buɗe wannan aure ta ci gaba da zama, to zama ne wanda yake na zina. Idan aka ce waliyi, wato shine makusacin mace, majibincin lamarinta, babu wanda ya fi kusa da diya sama da mahaifinta, an gane ku, kenan anan duk yarinyar da, ko mu ce duk matar da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta, kenan waliyi in ma ya kasance mahaifinta ko dan uwan mahaifinta ko wani wanda yake dan uwanta, wanta ko kananta, wanda dai shine majibincin lamarinta, wanda ya fi kusa da ita. Kuma zan Allah ya ce wannan aure, wato aure ne wanda yake ɓatacce. Kaga wannan gaba tana tabbatar mana wato waliyi sharaɗi ne game da ingancin aure, kamar yadda jumhurin malamai suke kan haka, saɓani ga malaman Hanafiya, kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasinmu na yau. Don haka kuma wannan shine sai yace fa in dakala biha manzo Allah yace in har shi mujin yayi azarbabi ya shiga daki da ita to fala hal maharu bi mastahalla min farjiha manzo Allah yace ta cancanci abinda aka yanka na sadaki a sababin hadatta gaban ta da yi kawai da ta ganshi tana son shi ba tare da ta fada ma mahaifinta ko wani wanda yake makusacinta wanda shine tilashinta wanda zai iya jibin tallamarinta kawai sai ta ce masa kai mu je wajen wani ma ya daura mana aure aka je aka daura aure daga baya mahaifinta ya samu labari ya samu labarin wannan aure to wannan aure aure ne batacce me yasa saboda babu izinin shi babu izinin shi in har shi wanda ya aure ta yayi gaggawa ya shiga daki da ita ma'ana ya kusance ta to na gare ta duk abinda aka yanka na sadaki ta cinye gaba daya an gane ko in miliyan 1 biya sadaki to gaba dayan wannan miliyan din ta cinye kuma auren take yanke za a buda shi idan aka buda wannan aure daga baya idan yana son ta to zai dawo ya sake biyan wani sabon sadaki a sake sabon wani daura aure in har shi waliyin ya bada izini amma sharadi kuma sai ta yi istibra'i sai ta yi jini guda a tabbatar da a waccan saduwa da yayi da ita kenan mahaifarta bata dau komai ba wanda yake nada in kwa an yi katarin ta dau ciki to sai an kai lokacin da ta haife wannan ciki tana haife wannan ciki to a lokacin nan sai ya zo ya sake biyan sabon sadaki ya tambayi waliyin in ya karba masa in ya so a sake daura musu wani aure amma shi wancan auren aure ne batacce shi ne anan yace fa in dakala biha manzo Allah yace in har ya shiga daki da ita fala hal maharu bi mastahalla min farjiha manzo Allah yace ta cancanci sadaki gaba daya a sababin halatta gabanta da yi kaga wannan yana tabbatar mana duk wani aure wanda yake batacce idan mutun ya kusance mace ta ci sadaki gaba daya in kwa bai riga ba ya kusance ta to ta ci rabin sadaki an gane ko kenan duk auren da aka yi batacce kenan sawa'an an san da cewa hakan bai dace ba ko kuma an jahilci lamarin to wannan aure ne batacce kuma duk abin da aka yanka na sadaki inda ya kusance ta to ta cinye sadakin gaba daya kenan anan in har bai riga ba ya kusance ta an gane ko lokacin da aka daura aure wannan aure ne batacce amma sadaki bata ci komai ba me yasa saboda daman auren batacce ne an gane gaba dayan abinda ya yanka na sadaki ko daga ba za a bata ba saboda asali aure ne batacce sai a koma a je a tambayi waliyin ta in ya bada izini sannan a zo a sake zama a sake sabon wani daura aure in kwa a wannan bataccen aure kenan yayi gaggawa ya kusance ta to gaba ɗayan sadakin da aka yanka ta ci a sababin halitta gabanta da yi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa inishtajaru idan su waliyan mace ma'ana makusantanta suka ringa jayayya suka ringa rikici kowa ya ki ya sadda cewa shi zai daura wannan yace shi zai daura misali ga wanda yake mahaifinta kaga mahaifinta ya fi kusa da ita to mahaifinta yace shi ba zai daura ba ko kuma yace shi ga wanda yake so a daura ma shi ma wancan wanda yana ganin cewa tilashinta ne kanan mahaifinta ne ko mahaifinta shi ma yace bai yarda ba wanda za a daura ma suka yi ta jayayya tsakaninsu to anan shine manzon Allah sai yace fasuldanu waliyu malla waliyana wato sarki shine majibincin lamarin duk wato wanda ba shi da alwali, ma'ana duk macen da ba ta da alwali to sarki shine waliyinta. Don haka anan malamai suka ce abinda wannan jumla take dauka na ma'ana kenan, in har su waɗanda suke waliyanta, wanda kuma galibi an fi samun haka lokacin da suka daidaita a wajen daraja da matsayi, kai wanta ne shi ma wanta ne, an gane ko dukan ku yayyinta ne, mahaifinta ya rasu domin mahaifinta ya fi kusa da ku, in mahaifinta ya ce ga wanda zai ba kuma alhali tana son shi to ba maganar wani ya zo ya tada, amma kai kana ganin kai makusancinta ne wanta ne, kai ya kamata a ce ka bada ta, shi ma wannan yana ganin wanta ne shi ya dace kuka ringa jayayya, to anan gaba daya sarki ya sanya kafa ya shure ku shi zai daura mata aure, shine waliyu malla waliyala. Tare da cewa wasu malamai suka ce anan hadith din gabar tana iya daukan ma'anar in har shi waliyi na kusan makusancin da yaki to shi na nesa sai ya daura mata, in har shi ma wanda yake na nesan yaki to shi ne a ƙarshe kuma za a je gun sarki, sarki shi zai daura aure. Anan yana daga cikin ma'anar sarki wakilan shi kamar nadibin shi a fada, ko kuma waɗanda suke wakilan shi game da gudanar da lamurra na jama'a alƙalai, an gane ko in aka je alƙali alƙali sai ya daura mata aure. Shine anan manzon Allah yace fasuludanu waliyu malla waliyana, wato sarki shine majibincin lamarin duk wanda ba shi da majibincin lamarin, kenan in har suka yi gardama suka ringa jayayya suka kasa daidaita kawunansu to anan sai akai abin sama, in aka je gidan sarki kai tsaye da zai daura aure in dai ta tabbatar da cewa tana son shi. Don haka a takaice wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa musulunci addini ne wanda yake kokarin kare darajar mace da alhurmarta, an gane ko kare darajarta wato da alhurmarta, don haka anan aka hana cewa mace ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba. Me yasa? Saboda kasancewar anan tana iya zuwa ta yayimo wanda bai dace da ita ba, saboda su mata suna da karancin tunani da karancin lura, mace nawa aka yaudare ta wanda sai ta zo ta ga sai ta zo ta ga abin ba haka bane ba, wanda zamani ya kai da yake daman su kwadayin dukiya suke, waɗanda suke mayaudara mutum sai ya ɗauko hayar mota, ya ɗauko hatta da agogon da zai sa ta haya ci, gidan da zai je ya sa ta gida ne wanda yake daman aran shi yayi ko kuma hayar shi yayi wasu 'yan kwanuka ya nuna mata cewa gidan shi ne da komai, sai bayan ɗan lokaci kaɗan kuma al'amari ya bayyana. Kuma mace nawa aka yaudare ta aka aure ta shi mijin ya mata daɗin baki ya tattara kayan ɗakin gaba ɗaya ya saida ya ɓace ya yi batan dabo. To don haka don kare mutuncin mace da alhurmarta da ƙimarta da darajarta, musulunci ya hana ta yin aure ba tare da izinin waliyinta. Don haka kuma wannan hadisi dai kamar yadda muka yi bayani, duk auren da aka samu rukuni daga cikin rukunansa ko mu ce gimshiki daga cikin gimshikansa ya ratse to wannan aure ne ɓatacce. Duk auren da aka ɗaura shi babu sadaki aure ne ɓatacce. Duk auren da aka yi shi babu waliyi aure ne wanda yake ɓatacce. Duk auren da aka yi shi babu shaidu, an gane ko waɗanda za su shaida cewa wance matar wane ce daga yau daidai da mutum biyu waɗanda suke adilai, shi ma wannan aure ne ɓatacce, domin dukkan waɗannan abubuwa uku rukuni ne daga cikin rukunan aure. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستعمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الطيب أمر واليتيمة تستعمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأدل بالإرسال ما لم الله يجيك أنسى na faɗa wato wannan riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tunkamu da ayyimu manzon Allah yace ba a aurar da mace bazawara idan aka ce al ayyimu macen da aka sake ta ko kuma Allah ya ma mijinta rasuwa gane ko ita ce ake kira al'ayyimu duk matar da mijinta ya sake ta ko kuma mijinta Allah ya masa rasuwa to ita ce ake kiranta bazawara a takaice dai wanda ba ta da aure kaga in aka ce bazawara ko a yaren Hausa macen da ta taba yin aure sawa'an rabuwa aka yi da ita ko kuma mijinta rasuwa Allah ya masa shi ita ce ake kira bazawara jam'unsa shine al-ayama al-ayama kenan bazawarai to shine anan wato manzon Allah yake cewa la tunkahu al-ayimu ba a aurar da bazawara hatta tusta'mar manzon Allah yake sai an nemi umarninta ko kai mahaifinta ne ba ka da ƴancin da zaka tilasa ta ka aurar da ita ga wanda kake so aurar da ita sai ka nemi umarninta in ita ta ga mutun tana so kuma ka ga yayi daidai da ita to anan sai ka nemi umarninta yaya wada ya miki a daura miki aure da shi in ta fito fili tayi bayani ta ce eh na amince a daura mun aure da shi to a lokacin nan ne shi waliyin ta kenan yake da ƴancin aurar da ita amma matukar bata bada umarni ba kai ka lallaba ka biyo ta baya ka je kai tsatsafa ka ga mahaifinta ba tare da ya nemi umarninta ya daura muku aure da ita in ta ce bata yarda ba wannan aure ba ta ce in ya so koma wajen mahaifinta ya rama maka abin da ka gashi kaga musulunci wannan yana nuna mana kyawun fuska ta musulunci yanda duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa yayin da ita mace wadda take bazawara ta riga ta mallaki hankalinta ta san menene amfanin kanta kuma ta san menene abin da zai iya cutar da ita amma a nan shari'a sai ta ce sai ta bada umarni in bata bada umarni ba to ba za a tilasa ta ba tana da haƙƙi a nan na ta bada umarnin cewa lalle wani shi nake so na bada izinin a daura mun aure da shi shine kenan annabi manzo Allah yace la tunkahu al-ayyimu bazawara ba a aurar da ita hatta tusta'amar manzo Allah yace sai an nemi umarnin ta in ta bada umarnin a daura izinin a daura mata aure a daura in tace a'a to kuma wannan ba yanda za a yi da ita ba za a tilasa ta ba za a tilasa ta ba sai yace wala tun kahul bitru manzo Allah yace ita ko budurwa ba a aurar da ita hatta tusta'aban manzo Allah yace ita ma sai an nemi izinin ta an gane ku sai an nemi izinin ta idan aka ce budurwa wato ita ce yarinya wadda take balagagga mai hankali balagagga mai hankali to ita ba a aurar da ita ita ma sai an nemi izinin ta to shine a lokacin nan sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa kaifa iznuha suka ce ya manzon Allah ita budurwa yaya ba da izinin ta yake bada sai manzon Allah yace an taskut wato shine da za ta yi shuru ta yi kawaici zaunar da ita ake a tambaye ta shin kina son wane idan ta yi shuru bata ce komai ba aka sake maimaitawa kina son wane ta yi shuru bata ce komai ba to wannan shuru da ta yi wannan izini ne an gane ku izini ne to anan idan aka ce kina son wane ta fito fili ta ce a'a to shikenan ta yi bayani bayani mai gamsarwa tare da cewa Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce Aisha take cewa ya manzon Allah tace innal bikra tastahi tace ka ce budurwa a nemi izinin ta tana so ko ba ta so tace ya rasulullahi budurwa ku ai kunya gare ta ba za ta iya fitowa ta yi bayani irin na wancan lokaci kenan ba na yau ba wanda na yau ita da kanta ma za ta kawo maka ta ce wane nake so ba ma sai an tambaye ta ba ko balma wani lokaci hatta da sadakin da za a biya sai ta yanke in sun yanke in ya so daga baya ku mahaifa a baku labari to amma ita mace daman ɗabi'ar ta yanda Allah ya ɗabi'antar da ita kunya aka santa da shi shine Aisha tace ya rasulullahi innal bikra tastahi tace budurwa kunya gare ta ba za ta iya fitowa ta yi bayani manzo Allah sai ya ce da ita ridaha sumatuha manzo Allah ya ce kawaicinta shuru da za ta yi shine yardanta da amincewarta in dai ta yi shuru to wannan shuru da ta yi yana nuna cewa ta yarda ta amince wani daga cikin magabata shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa akan fada mata wannan fada sau uku kenan a ce mata kina son wane sai an maimaita mata sau uku in ta yi shiru to wannan ya nuna cewa ta yarda in kuwa ta ki kenan dole furuci za ta yi za ta fito ta ce a'a ni bai mani ba in kuwa bata yi shiru ba bata yi furuci ba bata ce ba a'a ni bai mun ba aka maimaita mata sau uku to me aka yi kuma sai ta fashe da kuka an gane ko malamai suka ce wannan kuka nata ba zai zamanto ba matsayin yarda sai an samu wata alama wadda take nuna lalle wannan kuka ba na ki bane ba na yarda ne da amincewa sai an samu alama da za ta tabbatar da haka dan haka shi wannan kuka baya da wani tasiri kamar yadda wasu malamai suka faɗa game da hanawa kenan anan in tayi kuka in dai an ga alamar da ta nuna cewa kukan kamar na nuna yarda da amincewa to wannan sai a dauka akan tayar ta amince ga wasu daga cikin malamai suka ce anan hawayen nata shi za a auna idan aka taba hawayen aka shi yana da zafi to wannan alama ce wadda ake take nuna cewa ba ta so idan ko aka shi hawayen yana da sanyi to wannan kuma yana nuna cewa kenan tayar ta amince shi dai a takaice babu wani dalili wanda ya nuna haka kenan alamomi za a tsaya ayi nazari in an ga alamomin da suke nuna cewa kukan da ta yi na nuna rashin yarda ne to wannan baya halatta a daura mata aure da shi in kuma an samu alamomin da ake suke nuna kukan baya da wani tasiri akan ki to wannan kuma sai a daura mata aure to wannan abu ne wanda ya shafi dukkan waliyanta kenan mahaifinta ko wani dan uwanta wanda dai shine majibincin lamarinta kenan anan dole sai an nemi izinin ta ita budurwa yarinya wadda take balagagga mai hankali don haka a takeice wannan hadisi mallam ya zo da shi domin ya nuna mana shi aure ba a tilasa mace a aurar da ita ga wanda ba ta so an gane ku in bazawara ce kenan dole sai ta bada umarni ta ce a daura mun aure da wani ta fito fili ta yi bayani in ko budurwa ce manzon Allah ya nuna mana anan shine a nemi izininta in aka nemi izininta yaya wane ya miki in ta fito ta yi bayani eh yayi to shikenan in kwa aka fada aka maimaita ta yi shuru bata ce komai ba to wannan shuru na nuna ta yarda ta amince sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda na fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha manzon Allah yace bazawara wato ita tafi cancanta game da kanta min waliha wato game da alwalinta ita bazawara in dai mace ta taba yin aure aka rabu da ita ko mijinta Allah ya masa rasuwa to ita tafi cancanta game da kanta ta zaba ma kanta wanda ya dace sama da waliyinta shi waliyinta koda ya zaba mata to shawara je zai bata ga wani ni na yarda da dabi'unsa da halayensa ina ganin mutumin kwarai ne amma ina neman shawarar ki in har kin ga kin aure shi to ni ina baki shawarar ki aure shi in ta yarda ta amince ta baka hadin kai a matsayinka na mahaifinta to fa lillahi alhamdu in ta bada umarnin cewa to ba laifi a daura mu aure da shi amma in ta ce a ni bai muni ba wani nake so da shi za a daura mu aure to kai uba dole ka bi umarninta shine anan kenan yace as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wato ita bazawara manzon Allah yace ita ce mafi cancanta game da kanta sama da waliyinta kenan ta fi cancanta akan waliyinta ita ta zaba ma kanta kenan wanda ya dace sai yace wal bikru tusta'mar manzon Allah yace ita ko budurwa ana neman umarninta anan me ake nihi da neman umarni shine neman izininta kamar yanda ya gabata don haka anan manzon Allah sai ya fassara mana umarnin sai ya ce wa iznuha sukutuha izininta kenan shine kawaicinta in dai ta yi shuru bata ce komai ba lokacin da aka tambaye ta wane ya miki to shikenan kenan wannan in ta yi shuru ta bada izini ne ta nuna tana so tana kauna al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a wani lafazi manzon Allah ya ce laysa lil wali ma'as-sayyibi amr manzon Allah ya ce shi waliyin mace wali ba shi da wani lamari na tilasawa da tirsasawa wato game da wannan bazawara tare da bazawara ba shi da wani karfi ba shi da wani al'amari wanda zai iya tilasawa ya ce kawai dole kaza za a yi in dai game da bazawara ce kenan dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kore masa shine ya ce laysa lil wali ma'as-sayyibi amr wato shi waliyin mace ba ya da wani lamari game da bazawara ma'ana ne ya tilasa ya ce kawai yadda yake so haka za a yi kenan dole sai ta yi sai ta bada wato umarni in ta bada hadin kai ta bada umarnin cewa wani take so a daura mata aure da shi to anan in har kun ga bai yi ba to sai dai ku nemi shawararta anan sai dai ku maita nasiha ku yi mata galgadi ku nuna mata cewa wani fa bai dace ba saboda akwai kaza halaye waɗanda ba su yi daidai ba wanda ba su dace ba an gane ko anan in ta ji shawarar ku to fa lillahi alhamdu in bata ji shawara ba ta nace tace kawai ita shi take so to ba ku da yanda za ku yi dole kawai aurar da ita za ku yi dashi sai dai ku biyo baya da addu'a shine sai yace wal yatimatu tusta'mar maza Allah yace ita mariniya maza Allah yace ana neman umarninta an gane ko ana neman umarninta idan aka ce mariniya yarinyar da mahaifinta Allah ya masa rasuwa kafin ta balaga domin daman shi maraici a shar'ance duk mutumin da mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga to shine ake kira maraya amma duk wanda bayan ya balaga mahaifinsa Allah ya masa rasuwa to wannan ba a kiran shi maraya kenan in har haka ne gidan marayu ba za su kare ba in har wanda yake balagegge shi ma maraya ne to wannan kasancewar a shar'ance dai ba haka bane ba kenan duk wanda mahaifinsa mamata abuhu qabla al-bulu ko kuma qabla an yablu duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga to wannan shine ake kiransa kenan maraya kuma abinda muke so mu gane mu fahimta shi maraici a shar'ance ta bangaren uba yake ba bangaren uwa ba yaro ko yau aka haife shi indai uwa ce ta rasu to wannan ba a kiran shi maraya an gane ko amma wanda mahaifinsa ya rasu shine wato maraya a shar'ance kenan saboda daman shi mahaifi ai shi yake daukan dawainiyar da kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to wanda yake daukan dawainiyar Allah ya masa rasuwa shine abinda ake nihi maraici ya kadai take nan game da wanda zai dauki nauyinsa to amma a dabobi maraici ta bangaren uwa yake dabba wadda uwarta ta rasu ita ce ake kira mariniya to shine anan manzo Allah yace wal yatimatu tusta'mar wato ita mariniya ana neman umarninta dan haka ita mariniya kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya tafi cewa kwata kwata ba a aurar da mariniya wato sai bayan ta balaga sannan a nemi umarninta shin wane ya miki ko bai miki ba in ta yi shiru ta ce ya mata to shikenan wannan shiru na nuna ta yarda ta amince dan haka a takaice ita yarinya karama ba wanda yake da yancin ya tilasa ta ya aurar da ita ga wanda yake so sai uba kawai uba kafin diyar shi ta balaga in ya ga mutumin kwarai to yana iya hada ta da shi ya aurar da ita ba sai ya nemi izinin ta ba an gane ku yarinya karama amma in ya kasance kenan ta balaga in ta balaga ne ake kiranta albikir kenan budurwa to in dai ta riga ta balaga wannan sai an nemi izinin ta yaya wane ya miki in ta nuna yayi to sannan a daura mata aure da shi in ta ce bai yi ba kuma wannan ba za a tilasa ta ba amma ita yarinya karama wadda bata balaga ba uba yana iya tilasa ta amma duk wanda yake ba uba ba to ba zai tilasa yarinya karama wadda bata balaga ba ya aurar da ita ba ya halatta shine anan manzo Allah yake cewa wal yatimatu tusta'mar yace mariniya akan nemi wato umarninta kenan wannan neman umarninta da za a yi daman sai bayan ta balaga kamar yadda al-Imam Shafi'i yake faɗa yake cewa kaga ai in tana yarinya karama babu wata fa'ida game da neman umarninta me yasa saboda bata san ciwon kanta bata san komai ba tare da cewa al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai su sun tafi akan cewa wato wanda ma ba uba ba yana iya tilasa yarinya karama ya aurar da ita sun kafa hujja da wasu dalilai illa kasancewar wannan fada dai ita ce mafi rinjaye uba kadai shi yake da yancin ya tilasa diyarsa karama wanda bata balaga ba ya aurar da ita wanda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da halaccin a aurar da yarinya karama wanda bata balaga ba wanda nassi ne na alqur'ani kuma cikin suratu talaq ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid ubangiji ta'ala yace matan da suka yanke kauna game da zawwar jinin al'ada saboda dattijantaka idan aka sake su Ubangiji Ta'ala yace iddar su wata uku ne daga ran da aka sake su za su daure safi duk macen da ta zama dattijuwa jinin al'ada ya dena zo mata to idan aka sake ta daga ranar da aka sake ta sai ta rubuta tarihi ma'ana ta rubuta date kin kenan ta lissafa wata uku ran da wata uku ya cika ta gama idda Ubangiji Ta'ala sai yace wallahi lam yashudin hakanan matan da aka sake su waɗanda ba su fara al'ada ba saboda yarinta Ubangiji Ta'ala yace su ma iddar su wata uku ne yarinya ce karama aka aurar da ita bata fara al'ada ba sai suka rabu da mijin to ita ma wata uku ne kawai iddarta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 6 Abu Bakar ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koma Madina tana da shekara 9 manzon Allah ya shiga daki da ita kuma hadisai ingantattu sun tabbatar dukkan ƴaƴan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar ƴaƴansa ba wanda ta wuce shekara 12 kuma ya gabata a darasin mu na al-Imana Sahihul Bukhari wanda wani daga cikin magabata yake cewa ya yana da suna da wata makwabciya ta su yar shekara 20 kuma da jikanya shekarar ta 20 kuma da jika tana da shi al-Imam Shafi'i yace shi ma ya ga irin haka wanda yar shekara 20 tana da jika tana da shekara 9 ta fara al'ada a shekarar da ta fara al'ada aka aurar da ita shekara tana dawowa ta aihu da ta aihu diyarta tana da shekara 9 ita ma ta fara al'ada aka aurar da ita shekara tana dawowa ita ma ta aihu yali shekara 20 da jika al-Imam Shafi'i ya tabbatar da cewa shi ma ya ga haka to dan haka maganar cewa yarinya sai ta kai shekara 18 wannan wata manufa ce ta makiyan Allah ba dan komai ba illa domin ruguza wato musulunci da musulmi domin a kawo su kawai da man tunanin su abinda suke bukata lalaci ya yadu abin kasa an gane ko lalaci ya yadu abin kasa to shine anan yace wal yatimatu tustamar manzo Allah yace ita mareniya wato akan nemi umarninta don haka a takaice wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata kenan dai yana ƙara tabbatar mana wato ita bazawara in tace bai mata ba to wannan dole a tada an gane ko domin ita ta fi cancanta game da al'amarin kanta kenan sai wanda ta ga ya mata kuma ta bada izini ba za a tilasa ta ba za a tirsasa mata ba haka yarinya karama kenan ba wanda yake da izinin ya aurar da ita kamar yanda al-Imam Shafi'i ya tafi sai uba hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuzawijul mar'atul mar'a manzon Allah yace mace ba ta aurar da ƴan uwarta mace wala tuzawijul mar'atu nafsaha haka nan manzon Allah yace mace ba za ta aurar da kanta ba an gane ku don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mace ba ta da wani haƙƙi game da alwalaici na aurar da kanta ko aurar da wani aurar da wata don haka kenan bata isa ba ta bada kuma bata isa ba ta ce ta karba don haka kamar yadda ba za ta aurar da kanta sai da izinin waliyinta to haka bata isa ba ta aurar da wata an gane ko kenan ko wakilci mace ba za ta yi ba na cewa ta karban masa ko kuma ta ce ita ta bada ta zamanto ita ce waliya wannan kwata-kwata baya halatta don haka a takaice wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da wali wato sharadi ne game da ingancin aure saboda annabi manzo Allah ya faɗa cewa la tuzawijul mar'atul mar'a mace ba ta aurar da wata mace kuma wala tuzawijul mar'atu nafsaha mace ba za ta aurar da kanta kenan dole sai da waliyinta kenan izinin waliyinta waliyinta shine zai ji kunci daura mata aure ko ya wakilta wani ya daura mata dan haka wannan kuma shine fada ta jumhurin malamai wanda dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin dalilan wannan hadisi sannan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul baqara shine yake cewa wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna fala ta'duluhunna an yankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ubangiji ta'ala yace ku mu'minai in kun saki mata suka kai ajalin gama idda, Ubangiji ta'ala yace ku waliyansu makusantansu kar ku hana su wato su auri mazajensu in har sun daidaita sun sasanta, kenan mazan da suka sake su in har ya dawo sun daidaita tsakaninsu sun fahimci juna, to kai uba ko wani makusanci kar ka hana cewa aini na haramta mata ba za ta koma gidan wani ba. Ubangiji ta'ala ya ce fala ta'duluhunna, wato kar ku hana su. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa wannan aya ita ce asrafu ayatin fi itibari wali, wato aya mafi fitowa fili, mafi bayani a fili game da cewa wali sharadi ne game da daura aure. Kaga in ba dan sharadi bane to menene fa'idar cewa kar ku hana su? Kamar yanda sababin ita saukar ita wannan aya, Ma'qil ibn Yasar Allah ya karra masa yadda ya aurar da ƴar uwarsa ga wani mutum, wannan mutumin sai ya sake ta saki wanda yake raja'i saki daya, ya kyale ta sai da ta gama idda. An gane ku? Lokacin da ta gama idda sai ya zo ya ce to yana so ya dawo da ita a sake daura musu aure, ya samu yardarta da amincewarta. To me za a yi? Shi Ma'qil ibn Yasar sai rantsuwa da Allah cewa ai ba zai koma auren aura masa wannan ƴar uwa ta shi. To a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya sai ta sauka, Ubangiji ta'ala ya ce wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihina azwajahunna. Ubangiji ta'ala ya ce ku waliyai kar ku hana mata su auri wato mazajensu. A gane ko? Kar ku hana su. Kaga anan in ba dan shi wali yana da yancin ya hana, to anan kaga aine wannan kenan babu wata fa'ida game da hanawar shi in ba dan sharadi bane game da ingancin aure. Wanda kar mu manta kuma ga ya hadisi ya gabata, duk macen da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba, manzo Allah ya ce aure ne batunci. Wadan haka sai yake fada shi Ma'qil, sai yake kamar yanda yake cikin sunan Abi Dawud an samu ziyada, sai yake cewa fa kaffartu an yamini wa ankahatuha iyyahu, yace nayi kafara game da rantsuwa ta da nayi na aura masa, tunda Allah ya turo sakon cewa kar mu hana. To dan haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan, kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna wali sharadi ne game da ingancin aure. Hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, take cewa lalle shi aure a jahiliya kafin musulunci kala hudu ne. Daga cikin kalaluwan auren tace akwai irin auren da mutane suke a yau, mutum idan ya ga yarinya yana so yakan je gun waliyinta ya fada masa cewa na ga diyarka ina so, yaya a bani? Idan aka ce an bashi zai zo ya biya sadaki a daura musu aure. Tace wannan yana daga cikin auratayya kala hudu a jahiliya. A ƙarshen hadisin take cewa lokacin da Allah ya turo manzansa da gaskiya, manzon Allah sai ya roshe dukkan wani aure na jahiliya wanda ake yi. Take cewa illa nikahan nasil yawma, sai auren mutane wanda suke yi a yau shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Amma duk sauran nau'ikan auratayya na jahiliya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rushe su, illa nikahun nasil yau, sai auren da mutane suke a yau. Wanne ne suke yi? Kamar yadda take faɗa, shine mutum in ya ga kenan yarinya yana so ya je ya tambayi waliyinta, in an yarda an amince an bashi haɗin kai ya zo ya biya sadaki a daura musu aure. To kaga wannan yana nuna menene kenan waliyi sharadi ne game da aure. Mace kenan ba ta daura ma kanta aure, kuma ba za ta daura ma wato wata daga cikin mata. Kuma haka ya Allah ya faɗa, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, ku mu'minai kar ku aura ma mushrikai ƴaƴanku waɗanda suke mu'minai Ubangiji Ta'ala yace sai su yi imani duk wani mushriki haramu ne ka aura masa diyarka kaga wannan aya ita ma tana nuna kinan wali shar'i ne to shine anan wato malam yazo da wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuzawwijul mar'atu mar'a mace ba ta aurar da wata mace wala tuzawwijul mar'atu nafsaha hakanan mace ba ta aurar da kanta kenan in ta daura auren kanta wannan aure ne batacce tare da cewa al-imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi yana ganin mace in ba diga ce mai hankali ba laifi tana iya daura ma kanta aure kuma tana iya aurar da diyarta ilkarama in dai tana da hankali wannan yana daga cikin dalilansa wannan aya da Ubangiji Ta'ala yace fa wa idza ballaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna fala ta'buluhunna an yankina azwajahunna kar ku hana su an yankina azwajahunna su aure wato mazajen su yace kaga anan ci akai kar a hana su su aure mazajen su kenan yace anan mace tana iya daura ma kanta aure kai tsiye malamai suka maida masa martani na daga cikin su irin sa Imam Shafi suka ce a to ai in har menene ake cewa in har mace tana da yancin da za ta daura ma kanta aure menene fa'idar cewa kar a hana ta kenan cewa kar a hana ta wannan dalili ne wanda yake nuna ita ba ta jibin tallamarin ta kulla ma kanta aure to haka irin su fadar Allah subhanahu wataala fa in qallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra anan suka ce kaga hatta tankiha zaujan gaira sai ta auri wani miji na daban suka ce anan dalili ne wanda yake nuna mace tana iya daura ma kanta aure malamai suka ce anan da Allah ya ce hatta tankiha zaujan gaira abinda ake nihi kenan auren sai ta auri wani ba wannan miji da ya mata saki uku amma da izinin wali shine anan suka ce danganta aure zuwa gare su a wannan aya kenan kwatancin kenan da yace fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gaira kenan anan sai da izinin wali kaga inda a ce mace tana iya daura ma kanta aure a lokacin da shi ma akili yayin rantsuwa yace ba zai aurar da ita ba ga shi wannan mutumin da ya aura masa a farko inda a ce tana da yancin da za ta daura ma kanta aure to da kasancewar wannan aya ba za ta yi bayanin cewa kar a hana su an gane ku kuma gashi har sai da yayi kafara akan rantsuwar da yayi kafara akan rantsuwar sannan ya aurar da ita ga shi wannan mutum kenan a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana alwalaici ashe ne namiji ne kuma sharadi ne game da aure mace ba ta alwalaici ba za ta kar ko wakilci ba za ta yi ba na tabada ko kuma ta karba wannan duka ba aikin ta bane sannan hadisi na gaba hadisin Nafi daga Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake fada na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shigar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato wani aure da ake kiran shi nikahu shigar lafazin ashigar a larabci bi ma'ana al-khulu shine wuhinta ya zamanto abu ya wuhinta babu komai shine yace washigaru abinda ake nihi da aure na shigar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu mutun ya aura ma wani diyar shi ala an yuzawwijahu al-akhar akan cewa shi ma wancan kin ya aura masa ibnatahu diyarsa walaysa bainahuma sadaqun alhalin babu sadaki tsakanin su kenan a juje misali kai ka ga diyar shi kana so kuma shi ma ya ga diyar ka yana so to sai ku dandance da shi ya baka diyar shi ka ba shi diyar ka akan cewa kar kowa ya biya sadaki to wannan shine ake kira nikahu shigar kenan aure ba tare da sadaki ba duk auren da aka daura shi akan haka aure ne wanda yake batacci wanda kar mu manta bayani ya gabata sadaki sharadi ne rukuni ne game da wato ingancin aure duk auren da aka yi shi babu sadaki wannan bataccen aure ne gashi dai sahabin da ya nuna baya da komai a ƙarshe manzon Allah ya ce masa je ka dai koda zobe ne na bakin karfe ka samu ya buga zobe na bakin karfe ya wahala bai samu ba a ƙarshe manzon Allah ya tambaye shi me ka haddace na alqur'ani ya zano masa surorin da ya haddace manzon Allah ya ce je kaka karantar da ita aya 20 daga cikin waɗannan surori manzon Allah ya ce shine matsayin sadaki kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da sadaki sharadi ne game da ingancin aure duk auren da aka yi shi babu sadaki aure ne wanda yake batacce dan haka shine anan ake nihi da nikahu shigar wanda suke yi in ka ga diyar wani kana so shi ma ya ga diyar ka yana so sai ku dandance akan cewa zaka aura masa diyar ka akan shi ma ya aura maka diyar sa ba tare da kowa ya bada sadaki to wannan shine ake kira da nikahu shigar sai yace hadisi ne muttafaqun alai al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi ta wata fuska ta daban akan cewa tafsirin shi wannan kalima ta ashigar wato zance ne na nafi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafsiri ne marwayin yayi dan ya fuddo mana ma'anar shi wannan aure da manzon Allah ya hani lalle haka ne ya dace ma kuma yadda yake a duga kenan aure ba tare da saraki ba domin lafazin ashigar shine al-khulu wohinta kenan kai ka aura masa shi ya aura maka ba tare da kowa ya bada dala kenan an yi aure babu sadaki to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana wannan aure aure ne haramtacce aure ne batacce kamar yadda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da sauran magabata akan haka suke agun al-Imam Abu Hanifa wannan aure aure ne ingantacce sai dai sharadin sharadi ne batacce kenan sai a ce to kai kawo sadaki ni ma in bada shikenan to amma a magana mafi rijaye auren batacce ne saboda tun farko ba a gina shi ba akan yanda ya dace dole bude wannan aure za a yi a zo a saki zama ya saki biyan sadaki yayi tambaya a bashi in yaso a daura kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa duk wanda yake jibinta lamarin wani kenan mace ko yaro karami kowawa kowane ne ya kamata kai nasiha kai iya abin da yake na haƙƙin shi ka bashi an gane ko kuma wannan hadisi tunda anan kaga ai akwai tauye ma ita macen haƙƙi to kai ka bashi diyar ka shi ya baka diyar shi kowa bai bada sadaki ba to anan haƙƙin wa aka tauye an tauye haƙƙin su waɗannan yaya mata domin sadaki haƙƙin su ne kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa atun nisaa sadaqatihinna nihila sanan wannan hadisi kamar yadda malamai suka faɗa dalili ne wanda yake nuna haramcin ma'aikaci ya ɗau kayan gwamnati yayi amfani da shi abin da ya shafi maslahar kanshi an gane ko duk wanda kayan ƙasa suke hannun shi to haramun ne yayi amfani da wannan kaya akan abin da ya shafi maslahar kanshi misali wannan biro ne bik ne wanda yake na ma'aikata an kawo an aje dan ayi rubutu kai sun yi ko ka cika wata takarda in zaka rubuta wata wasiƙar ka zuwa ga wani ko wani abu wanda yake banci maslahar kanka to wannan bai ya halatta saboda ba haƙƙin ka bane ba kamar yanda wani malami daga cikin malaminmu in kamar malami ya fita daga fasali kafin wani ya shigo sai su dau irin wannan fetur wasu daga cikin ɗalibai sai su ringa rubuce-rubuce na banza a jikin tabulo wanda dai babu wata fa'ida to wannan malami an aka yi katari ya shigo ya gani wallahi ran shi yake baci yayi ta faɗa yana cewa wannan almubazziranci ne da dukiyar ƙasa ba a kawo ba wannan dan mutun yayi abin da ya ga dama to dan haka maganar koda wannan da za a kawo kayyuka alakon na cewa a raba ma yara ko wani lakire da sauransu bakka da yancin da zaka dauka ka bada ga maslahar kanka in ƴaƴanka suna cikin lakolkin suna da haƙƙin a raba musu yanda aka ba dan kowa kai ma a ba naka amma bakka da yancin da zaka dauke wani abu kace zaka kai ma yaranka gida kuma balantana ko kama wani kyauta in ka bada iya abinda ka bada abinda ya rage ka ajiye shi ba duk kafin a fara aiki wannan saura ka raba ma yara a fara aiki da shi kuma in an kawo sabo a cigaba da shi bakka da yancin da zaka dauka dan haka kaga anan shine shari'a ta yi hani mutun ya aurar da diyarsa akan shi ma a aura masa diyar wasu ba tare da sun bada sadaki ba me yasa saboda ba hakke shi bane ba nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.